just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing, paid for every dance, selling each romance. Ooh, what to say? There will come a day, youth will pass away, and what will they say about me? When the end comes, I know this is just a gigolo. Life goes on without me because I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that would care for me. There is nobody. Da 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 da